arewanahia.com.
Shawiya dai ba da tashi yin wa cikin ciki babu kushi zafin rana da kuna ta yashi a zuciya tana kauda kashi
rubu nake shirin yin shiwa mai dogaro da kai bai dishewa lokacin sa baya kurewa dan haka ko ka
tambaya
talaka nake ta gun talaka ban da isa bale in ki doka abin da rabi shi na dauka da ida ba ne duban masuka
sani bi haruna ne dan fullo mi fullo ta ni fullo da da fullo ba ba fullo mi mar fulla kai na fullo gadan da nayi kiwo da sanda race take kawo da tsada gadan ruwa a aje shi randa amana take sanye yarda to ni a hausa nan na fi kwazo da an bide ne nan take zanzo albarkaci nake ci na manzo bane da ji da kai ko kwarzo
arewanahia.com.
Sharo man sar mai jace a rayuwar sa bai taka sarse shari da ya nufi sai ya race
dan haka ma na daula yi makuri na san asanne to za ni ka tani
gaba ni nake yi wa guziri ko da yaushe sai karin nazari
na tashi ne a layin makira na dore yi ne masu kara sai da san makoka mafara da da shi amanar hakura
wazaye ta shi sama yin babu fitiki bare na ku abani ma dan dan adam nake in ne kuri ku ya biya domin ajizi nake
ayo da ni wata ran babu ne kwana mace
arewan 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 nahia.com.